misoraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 dane temuriyar zamani daga nan masallacin Juma'a na hukumar shari'a ta nan jihar Kano, inda ya zuwa yanzu aka riga aka gabatar da sallar Juma'a ta wannan rana. Kuma ɗaya daga cikin limaman da suke jagorantar sallah a wannan masallaci ne Albarka, ya gabatar da huduba daga bisani, kuma ya jagoranci sallar, wanda yanzu haka zan sada mai sauraro da shi domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takaice. Suna a matakin farko.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Tayyibu Haruna Rashid Bage, kuma ni ne jagoranci sallah a wannan masallaci na hukumar shari'a musulunci ta jihar Kano a wannan Juma'a mai albarka. Kuma hudubar da aka gabatar an yi ta ne akan wato rane ku 10 na farkon watan Zulhijji, wata mai kamawa kenan, irin muhimmancin da suke da su da falala da Allah ya tanada musu domin aikata kyawawan ayyuka na alkhairi a cikin su. An yi kira ga mutane su lura da muhimmancin waɗannan ranaku, kuma su kiyaye su, su bi su da ibada, salatin annabi, istighfari da la ilaha illallah da karatun alqur'ani da kyawawan ayyuka da sadaqoki da kyautatawa bayan Allah da ayyukan jin kai a cikin su, domin suna daga cikin ranakun da Allah ya tanada wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suke da karancin shekaru. Yin aiki a cikin su to zai zama ya taddo shekaru na al'ummatan da suka gabata, wanda suke rayuwa shekara ɗaruruwa kafin su mutu, wanda kamar yadda aka sani al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa cewa shekarun da suke a duniya daga 60 ne zuwa 70 kadan ne suke wucewa. Saboda haka wannan shi ne dalilin da sai aka yi wannan huduba a cikin kan wannan maudu'i, domin a ji hankalin jama'a muhimmancin da waɗannan ranaku suke da shi. Wannan shi ne a takaice abinda wannan huduba ta kunsa.
Ina watakila nauyi ko kuma a ce wanda ya yi sakaci a waɗannan ranaku bai mai da hankali wajen yin abin da ya kamata ba, akwai wata asara?
Ai, akwai babbar asara ga wanda ya bari waɗannan ranaku suka wuce bai aikin alkhairi a cikinsu ba, domin ranaku ne wanda suke da linkin malinkin ulada da za a ba wa mutum, kamar yin da Allah ya faɗa wato ya ba wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darar lailatul qadari, to haka ba mu ashirul awakhir min zulhijja, wanda ake son a yi kyawawan ayyuka a cikinsu. In ka aikata alkhairi a cikinsu to za a rukanya maka, za a yi ta rukanya maka. Saboda haka idan mutum ya bari suka wuce ba tare da ya aikata alkhairi a cikinsu ba, to babu shakka ya yi asara babba a cikin rayuwarsa wadda ba zai iya maidaita ba. Kuma abin lura shi ne kai da Allah ya arzuta ka da ganin waɗannan ranaku, to ka gode masa ta hanyar yin ibada a cikinsa da kyautatawa, domin baka sani ba shekara mai zuwa kana daga cikin wanda za su ga waɗannan ranaku ko ba za ka gansu ba. To ya waje mutum ya zama yari bace su.
To misali akwai wasu ibadu da aka kebe aka ce sun fifita da sauran ibadu a cikin waɗannan kwanaki, ko kuwa dukkanin ibadu da ayyukan alkhairi jami'a?
Ai, duk wani aiki na alkhairi shi ne kamar yadda na lissafa maka, istighfari ne, salatin annabi, la ilaha illallah, karatun alqur'ani, da dukkan ayyuka na alkhairi ana so a yi su. Abu ne wanda idan ka yi shi daya za a ninka maka fiye da 10.
To mai sauraro, yanda hudubar ta mai da hankali kenan, fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon tashi tsaye mai ayyuka na gargari, musamman ayyukan jin kai da taimakawa bayi da ibadu da kuma tsayuwar dare da zikirai a cikin waɗannan kwanaki 10 gwalagwalai masu albarka na watan Zulhijji da za mu shiga, domin mu samu kyakkyawa a nan duniya, mu kuma samu kyakkyawa a gobe kiyama. Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na hukumar shari'a ta jihar Kano. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.